hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce sojojin kasar sun samu nasarar halaka kwamandojin kungiyar ta ISWAP ne a daidai lokacin da suka tattaru a wani wuri dake Alinwa dake zirin tafkin Chadi ta bangaren arewacin jihar Borno. Brigadier General Bennett Onyeko dake zama mukaddashin director sashin aikace-aikace na hedkwatar tsaron Najeriya ya ce an cimma wannan gaggaruman nasara ne a wasu harare da jiragen yakin Najeriya suka kai a cikin shirin farmaki na musamman mai take Operation Decisive Edge.
Ima wani operation da dalilin sa shine akwai wurare waɗanda mun san cewa Boko Haram sun sassaka IED sun tare hanya ba yadda za a yi mutane na ƙasa su iya shiga. To shi sa muka yi lancin wannan decisive edge saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya saboda mu iya kare mutuncin ƙasarmu da kuma jama'an mu gaba kida.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar ke karin bayani dangane da manufar shi wannan farmaki na Operation Decisive Edge. Brigadier General Onyeko yace an kai wannan farmaki ne biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu na inda manyan kwamandojin na ISWAP ke taro tare da sauran mayaka inda ake tsara kitsa kai harare da makunar bakin wake na bai daya a wasu sassa na jihar Borno. Al'amarin kenan da yasa rundunar Operation Lafiya Dole ta tura jiragen yaki aka yi wa wannan wuri kacakaca tare da kashe daukacin yan ta'addar da a wurin. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Abayomi Gabriel Ololishakin ya kara tabbatar da cewar za a ci gaba da daukar matakan soji akan yan ta'addan. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu na ganin irin wannan sabon yunkuri na rundunar tsaron Najeriya ka iya yin tasiri sosai.
To lalle zai taimaka sosai wurin nuna muhimmancin da ake ta kirar da ake ma su wa'annan wato rundunoni da nake cewa su daina bari sai an kawo musu hari su tare kawunan su dinga kai ma ainihin war inda wa'annan kungiyoyi suke su dinga kai musu hari. To nan ne fa in suna haka kila za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi a yankin. A taƙaice dai ya nuna tasirin kai ma irin waɗannan ƙungiyoyi hari a inda suke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.